Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Lahadi 5 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa sojojin Amurka da ke sansanin sojin sama da ke Yokota na kasar Japan cewa ba wani mai mulkin kama karya ko kuma wata gwamnati da za ta kawo Amurka raini ta kyale ta. Kafar yada labarai na kasar Saudi Arabia ta ruwaito cewa sojojin kasar sun samu nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga Yemen. Kasar Saudi Arabia ta kame wasu 'yan gidan sarauta har su 11 ciki, ko hadda wani sanannen hamshakin mai kuɗi a cikinsu.
To, kowa in ko gaba jin labarin za ku ji cewar kwalejin Excellence ta Kano ta shirya wani taron lacca na zaburar da jama'a wajen neman ilimi a kowane fannin rayuwar ɗan adam da kuma aiki da shi domin kare fitintunu tsakanin al'umma, musamman tsakanin addinai. Ga abin da wasu shugaban addinan ke faɗi.
Idan za a garar a galiban suna magana tare, suna tafiya tare, suna hulɗa tare, to duk wani mai wuka zai daidaita kuma. Amma idan ba a ganin mutane, to wannan zai sa kowa ya ga daga.
Muna kuma ɗauke da fasarar rahoton wakili murya Amurka a Geneva akan aikin ba da maganin rigakafi da WHO ta fara a huska na biyu ga ƙananan yara 'yan gudun hijirar Rohingya da ke zaune a Bangladesh. Haka zalika akwai rahoto kuma daga ƙasar Zimbabwe inda aka kama wata 'yar asalin Amurka bisa laifin cin mutunci da rashin da'a ga shugaban ƙasar Robert Mugabe. Bayan haka Mahmud Lalo zai shigo muku da shirinsa na duniyar Amurka, sai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu aure, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa sojojin Amurka da ke sansanin sojan sama da ke Yokota na ƙasar Japan cewa ba wani mai mulkin kama karya ko kuma wata gwamnati da za ta kawo Amurka raini. Shugaban yana magana ne sa'alin da yake jawabi a lokacin ziyarar da yake yi a ƙasashen yankin Asiya, wanda ake sa ran ya mayar da hankali akan harkokin kasuwanci da kuma Koriya ta Arewa. Wasu daga cikin kalaman nasa da ya yi wa sojojin Amurka tamkar shagube ne da gargaɗi ga ƙasar da ta ware kanta daga dangi. Ya ce wannan ƙasar ita ce babban barazana, kuma mai mulkin kama karya mai neman kashe mutanen da basu hawa balle sauka. Bayan kammala jawabin nasa ne a Yokota, sai shugaban ya yi tafiyar minti 25 zuwa Kasumigaseki da ke kusa da Tokyo, inda aka shirya masa liyafa shi da Prime Minister Shinzo Abe na wani ƙasaitaccen wurin shakatawa na wasan golf wanda za a gudanar da gasan golf na shekarar 2020. A gefe guda kuma shugaba Trump ya nuna cewa zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a Philippines lokacin wannan ziyara tasa a ƙasashen na Asiya. Kafar yaɗa labarai na ƙasar Saudi Arabia ta ruwaito cewa sojojin ƙasar sun samu nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga Yemen domin ya kai ga tashan jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke arewa maso gabashin birnin Riyadh. 'Yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen, waɗanda Iran ke marawa baya, su ne suka ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin da sojojin ƙasar ta Saudiya suka zakile. Mahukuntan ƙasar ta Saudiya sun ce wannan makamin bai yi kowane irin illa ba, sai dai 'yan Houthi sun auna babban tashin jirgin sama ne. Fadar White House ta ce shugaba Trump ya yi magana da Sarki Salman bin Abdulaziz na ƙasar ta Saudi Arabia kan wannan lamari. Shugaba Trump ya danganta wannan laifi ga ƙasar Iran, salin da yake zantawa da manema labarai yau ɗin nan. Saudi Arabia dai ita ce ƙasar da ke kan gaba a Yemen domin ganin an kawo ƙarshen sojojin Hutu, sai dai wannan faɗin yanzu yana bazuwa har zuwa bakin iyaka, domin ko a cikin watan Yuli sai da ƙasar Saudiya ta kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga Yemen, ana saura wata ɗaya a fara aikin haji. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kasar Saudi Arabia ta kame wasu ƴan gidan sarauta har su 11 ciki ko har da sanannen hamshakin mai kuɗin nan da kuma wasu da suke da mukamman minista a da da kuma yanzu. Duka wannan na zuwa ne a kokarin da matashin sarkin Yarima yake na samun daidaito a mulkin nasa. Hakan kuma sarkin Salman ya mai gurbin shugaban sojojin tsaron ƙasar da ake kira da Turanci National Guard Yarima Metep bin Abdullah wanda a da ake ganin shi ma yana cikin sahun masu neman sarautar wannan gida shi da babban sojan ruwan ƙasar da ma ministan tattalin arzikin ƙasa. Kamfanin dillancin labarai na Al Arabia News wanda mallakan ƙasar ta Saudi Arabia ne ya faɗa cewa dewan ƴaƴan sarautar gidan ƙasar da aka tsare ciki ko har da minista ana tsare da su ne sakamakon tuhumar cin hanci da rashawa da ake bincikensu a kai. Kuma Yarima Muhammad Salman mai ƙarfin ikon faɗa a ji shi ne ke shugabantar kwamitin da ke gudanar da wannan bincike. Wannan kamen dai na mai wadawabi ya zo ƙasa da sati biyu ne bayan Yarima Muhammad ya gayyato dubban 'yan kasuwa daga sassan duniya daban-daban domin baje musu manufarsa ta tattalin arzikin ƙasa da yake neman kaucewa dogaro da samun kuɗin shiga ta hanyar mai kawai. Wata mota ɗauke da bom ta yi bindiga a cikin birnin Dair el-Zur, inji kamfanin dillancin labarai na ƙasar Siriya. Wannan haɗarin ya yi dalilin mutuwar mutane da dama kamar yadda kamfanin dillancin labarin da haɗin gwiwar ƙungiyar nan mai sa ido a yakin da ake yi a Siriya, wadda da Turanci ake kira Syrian Observatory for Human Rights suka ambato. Wannan harin dai an auna sansanin 'yan gudun hijira ne da suka taru a gabashin rafin Euphrates. Shi dai birnin Dair el-Zur shi ne cibiyar samar da mai na ƙasar ta Siriya kuma ɗaya daga cikin manya-manyan wuraren kasuwanci na ƙasar. Hawa kuma har wa yau birnin na cikin birane ɗaya daga cikin biyu waɗanda sojojin Siriya suka bayyana cewa sun yi nasarar kwatowa daga hannun ƙungiyar ISIS a ranar Juma'an nan da ta gabata. Nasarar da aka samu a bakin iyakar tsakanin Iraki da Siriya bayan samamin da sojojin su kai a bakin iyaka. Shugaban 'yan awaren Catalonia Charles Puigdemont na ƙasar Spain shi da wasu ministoci hudu sun mika kansu a yau Lahadi ga hukumomin birnin Brussels biyo bayan ba da umarnin kama su da gwamnatin ƙasar Spain ta yi. Puigdemont ya faɗa cewa shi dama a shirye yake ya baiwa jami'an na birnin Brussels haɗin kai sa'in da ya isa wannan birni cikin satin da ta gabata. Ya kuma faɗa haka ne a shafinsa da shafin ya faɗa haka ne a cikin satin da ta gabata ya faɗa haka ne a shafinsa na Twitter. Ya ce a shirye muke mu ba da cikakken haɗin kai ga hukumar shari'a na ƙasar Belgium biyo bayan umarnin kame su da ƙasar Spain ta bayar a yi. Babban mai shari'a na ƙasar ita ce ta ba da umarnin kame Puigdemont kwana ɗaya bayan ta tsare wasu mutane tara da ke da nasaba da wannan yunkurin warewar a kafa sabuwar gwamnati da dai ta dai tsare su ne har sai an gurfanar da su gaban kotu domin bayyana musu laifinsu na cin amanar ƙasa. Sai dai kuma an ba da belin ɗaya daga cikinsu. Har ila yau babban kotun ƙasar ta Spain ta miƙa buƙatar ga hukumomin 'yan sandan ƙasa da ƙasa na kame Puigdemont shi da waɗannan mukarrabai nasa guda hudu ko da suka tsere daga Belgium ɗin. Babban mai gabatar da ƙara na ƙasar Belgium ya ce sun samu wannan takardar izinin kame 'yan awaren kuma za su fara yi wa Puigdemont tambayoyi nan da 'yan kwanaki kaɗan ma zuwa idan Allah ya kai mu.
Ladan Ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadala jajircewa wajen neman ilimi na kowane fannin rayuwar ɗan adam da kuma aiki da shi su ne batutuwa da suka mamaye taron lacca da kwaleji na Excel da ke a Kano ta shirya a jiya Asabar a wani bangare na yunkurin faɗakar da jama'a akan buƙatar rungumar ilimi domin kawar da fitintinu tsakanin al'umma. Daga birnin ta Kano wato ga wakilinmu Ibrahim Kwali da ƙarin bayani.
Gurɓacewar tarbiyya tsakanin mutane musamman matasa da gurguwar fahimtar addini da kuma jahilci kan al'amura da dama na ƙara yawan fitintinu da kuma aikata miyagun ayyuka a cikin al'umma. Wannan ta sanya kwalejin Excel Kano ta shirya lakcar zaburar da jama'a domin ɗaukar matakin da ya dace, inji daraktar kwalejin Hajiya Asma'u Yahaya.
Ilimi shine mabuɗin rayuwa na ɗan adam, ba ilimi babu rayuwa. ko da rayuwar ba ingantacciya ba. So da haka muna ƙoƙarin mu sake tunatarwa da zabutarwa. Akwai wasa da ilimi kuma akwai rashin hada ilimin boko da kuma tarbiya irin tamu ta addini. To irin wannan shine muke ƙoƙarin jawo hankali cewa dole ya kasance a mutunta ilimi saboda babu wani abu da yake sama da ilimi. Shi yasa muke so matasa da kuma iyaye suka ce ba ilimin ba kawai ai an inganci kuma da yanda ya kamata a yi amfani da shi.
Takin lecture dai shine ilimi da aiki da shi ta mahangar addini Islama. Ustaz Abdullah Musa Abdullah da ake wa lakabi da Fen Abdul shine ya gabatar da makala a wurin taron.
Halal hakika musulunci ya yarda da duk wani ilimin da zai amfanar da al'umma tare da cewa ilimin shari'a shine ilimin da yafi kowanne girma. To mun yi magana akan haka amma akan al-muhim dai shine yin aiki da ilimi. A yayin da muka gane cewa yawancin matsalolin da muke ciki yau a kasashen mu musamman mu musulmai shine rashin aiki da abinda muka sani na addini. Da mutane za su fara aiki da abin da suka gano cikin Qur'ani na ilimi da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da lallai kuwa al'umma za ta gyaru. Amma ga ilimi mutane sun addace Qur'ani da hadisai kuma ba su aikata abin da Qur'ani da hadisai suka sa su shi ya haifar da duka masifun nan. Mafita shine lallai mutane su gane cewa in ka samu ilimi to zai iya zaman maka tsira ko kuma ya zama maka nauyi ranar tashin kiyama. Ma'ana shine yayin da ka samu ilimi ka san cewa dadin ilimi shine aiki da shi, kana samun ilimi ka aiki da shi.
Taron lecture na kwalejin Excel ya zo lokaci guda da wanda aka yi a cibiyar demokradiyya ta gidan Mambayi a nan Kano game da muhimmancin zaman lafiya da mutunta addinan juna a tsakanin al'ummar arewacin Najeriya. Har ma guda cikin dattawan mabiya ɗariƙar majami'ar Ekwa Rabaran Mati Dangore ke cewa
wannan an yi a state level ne. Muna sa da irin wannan taron za a kai har zuwa local government level, har zuwa level na ward, inda mutane za su gane. Yanzu kamar a wannan taron da muka yi, wannan a ƙauye bai ma san ni ba, bai san ma me ake ciki ba. Amma kullum abin da nake faɗa a mutane shi ne, idan za a ga reverend a ga liman suna magana tare, suna tafiya tare, suna hulɗa tare, to duk wani mai wuƙa zai maidaita kome. Amma idan ba a ganin mutane, to wannan zai sa kowa ya ja daga. To da haka ganin mutane ma irin wannan taron, ga limamai na musulunci, ga limamai na kirista, wannan kadai sako ne ga mutane cewa an fara jin da mallaki.
Baki masana dai ya zo wuri guda game da rawar da jahilci da gurguwar fahimtar addini ke takawa wajen rashin zaman lafiya da ci gaban al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A jiya Asabar ne kuma aka fara aikin bada maganin rigakafi na cutar kolera ga dubban ƙananan yara na 'yan gudun, wato 'yan ƙabilar Rohingya da suke gudun hijira a Cox's Bazar da ke ƙasar Bangladesh a huska na biyu. Ga fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Lisa Slane a Geneva.
Aikin bada rigakafin na kwalara ta baki da hukumar kiwon lafiya ta WHO ke jagoranta yana auna kusan ƙananan yara 180,000 'yan tsakanin shekaru 1 zuwa 5. Yaran za su samu ƙarin wani rigakafin da zai kare su daga wasu cututtuka. Yaran sun samu maganin a karon farko da aka kaddamar da aikin bada rigakafin a ranar 10 ga watan Oktoba da ta shige. A wannan lokacin an baiwa mutane sama 700,000 rigakafin ta bakinsu waɗanda suka haura shekara 1. Kakakin hukumar WHO Tarik Jasarovic ya ce ma'aikatar lafiya za su kuma bada rigakafin cutar shan inna ga yara 'yan shekaru 5 a cikin wannan aikin don kare su daga cutar da za ta nakasa su. Ya ce ya zuwa yanzu babu wani labarin da aka tabbatar na kwalara.
But there is a risk and this is why we are doing this oral cholera vaccination, and WHO has a set up a lab together with the ministry to do voter.
Amma dai akwai fargaban samun cutar, shine yasa aka bada rigakafin. Hukumar ta WHO ta kuma shirya wani cibiyar gwaji da ma'aikatan gwamnati da za ta rika kula da ingancin ruwa. Sakamakon gwajin ruwan kuma ya nuna kashi 17 da aka gwada a wuraren da yan gudun hijira suke zaune ya daidai da ingancin kasar Bangladesh da na hukumar lafiyar duniya wato WHO. Sama da yan gudun hijiran Rohingya 600,000 da suka arce wa tashin hankali a Myanmar sun isa Cox's Bazar tun cikin watan Agusta. Yan gudun hijiran suna rayuwa cikin cunkoso a wurare marasa tsafta kuma wurare da za su iya haddasa barkewar kwalara da wasu cututtuka. Jasarvik ya ce an dan samu barkewar gudawa. Ya zuwa yanzu cibiyar gwajin bai tabbatar da samun cutar kwalara ba. Ya ce babban barazanar lafiya da ake samu a wurin ita ce rashin samun isasshen numfashi da kuma kyanda.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
To madalla. Fasarar rahoton wakilin murya Amurka a Geneva Lisa Slain. Wata kotun kasar Zimbabwe a jiyar Asabar ta bada umarni da a daure wata yar kasan Amurka a gidan yari yayin da ake tuhumarta da laifin cin mutunci da kuma nuna rashin da'a ga shugaban kasar Robert Mugabe. A nan kuma ga fasarar rahoton wakilin murya Amurka a birnin Harare Sebastian Mfo.
An kama 'yar ƙasar Amurka Martha O'Donovan da take yi wa wani talbijin yanar gizo a ƙasar Zimbabwe aiki a ranar Juma'a yayin da 'yan sanda suka je gidanta bayan sun samu izinin kama ta daga kotu a wani samame da suka kai mata da sanyin safiya. A jiya Asabar wata ƙaramar kotu ta miƙa ta ga babban kotun ƙasar don a bata beli yayin da ake tuhumarta da laifi na mataki na uku. Obe Shava yana cikin kungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zimbabwe kuma shine lauyan O'Donovan.
So we'll be approaching the High Court on Monday for bail application. What we then did was to challenge the legality of our client's.
Zamu je babban kotun a ranar Juma'a domin neman izinin beli. Amma da farko mun je kotun ne don mu kalubalanci tuhumar da ake yi ma wanda muke mata aikin. Mun nuna cewa yadda aka kama ta ya saba wa tsarin dokokin ƙasar. Ya kamata 'yan sanda su shaida mata dalilan da yasa aka kama ta a daidai lokacin da suka je su kama tan, amma kuma ba su yi hakan ba. Abin takaici alƙalin bai ra'ayi da mu ba akan wannan batun, saboda haka sai kotun ta yi watsi da buƙatar mu. A cewar wasu takardun kotun ƙasar, 'yan sandan sun gano saƙon Twitter da O'Donovan ta ɗora akan shafinta, tana cewar wani mara lafiya ne yake yi wa al'umman Zimbabwe shugabanci. Ita kuwa 'yar Amurkan ta musanta laifin cin mutunci da kuma nuna rashin da'a ga shugaba Mugabe. Tana cewa wannan zargi ne mara tushe kuma babu gaskiya a ciki.
Madalla fasarar rahoton Sebastian Mofo daga birnin Harare na ƙasar Zimbabwe. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 10 kenan da minti 19 na safe a nan Washington. Ga shirin Mahmud Lalo Duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin ƙurar da harin da aka kai birnin New York ya bari a baya, inda mutane takwas suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka jikkata. Lamarin da ya sa shugaba Trump ya yi kiran a soke shirin na gasar lottery da ke baiwa mutane bizar izinin zaman Amurka na dindindin. Sunana Mahmud Lalo. Binciken farko da aka gudanar bayan harin da Saifullah Saipov mai shekaru 29 ya kai birnin New York ya nuna cewa shi dan asalin ƙasar Uzbekistan ne, wanda ya samu damar shigowa Amurka ta hanyar shiga shirin na gasar lottery wanda ke baiwa mutane daban-daban visa daga sassan duniya domin ba su daman zama a Amurka. Yayin da 'yan sanda ke kokarin gano muhimman bayanai kan wannan hari, shugaba Donald Trump yayin wani taron majalisar zattarwarsa yayi kira ga majalisar dokokin Amurka da ta yi maza-maza ta yi watsi da wannan shiri na gasar lottery, domin a cewarsa shine baiwa Saipov damar shiga Amurka.
Diversity lottery sounds nice. It's not
shirin lottery da ke tattaro mutane daban-daban abu ne mai kyau a zahiri, amma idan ka kalla da kyau yana da matsala. Mun sha sukar wannan shiri.
It's not good. It hasn't been good. We've been against it.
A cewar Trump kuma, gara a rinka ɗaukar mutane bisa cancanta, yana mai jaddada cewa hakan zai fi amfanar Amurka.
What we are demanding is merit-based immigration.
Buƙatar da muke muƙawa ita ce a rinka shigo da mutanen da suka cancanta. Muna buƙatar mutanen da za su taimaki ƙasarmu, waɗanda za su samar da tsaro ga ƙasarmu. Ba ma buƙatar masu shigowa ta hanyar shirin gasar lottery, wanda hakan yakan baiwa ɓara gurbi damar shiga Amurka. Waɗannan irin marasa dabara ne suke ɗiban waɗannan mutanen.
Sannan a wani saƙon Twitter da ya aike da sun yi safiyar Alhamis, shugaba Trump ya caccaki sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat kan wannan shiri na cacar lottery, lamarin da ya haifar da martani daga 'yan Democrat waɗanda suka zargi Trump da maida lamarin na siyasa. Andrew Cuomo shi ne gwamnan jihar New York.
The president's tweets, I think, were not helpful.
Ina ganin saƙonnin Twitter da shugaban ya aika suna ƙara dagula al'amura. Ina ganin suna ɗora laifi ne tare kuma da mayar da al'amarin ya zama siyasa. Yana magana ne akan tsarin nan na shiga Amurka da ya shafi canki-canki na lottery, inda yake ɗora laifin akan waɗanda suka ƙirƙiro tsarin.
That immigration policy.
To koya masu fashin baki kan harkar ta'addanci ke kallon ra'ayin na shugaba Trump da ke nuna cewa a soke shirin gasar ta lottery. Bennett Clifford mai bincike ne kan masu tsaron ra'ayi a Jami'ar George Washington.
We're not only facing an international terrorism problem.
Ba wai kawai muna fuskantar matsalar ta'addanci ne daga mutanen da ke shigowa daga ƙasashen waje ba. Wannan ba wata babbar matsala bace. Ina ganin matsalar ita ce yadda ake samun masu tsaron ra'ayi na cikin gida, inda zaka ga mutumin da aka haifa ya kuma yi wayo a nan Amurka ya kauce layi ya shiga harkar tsoron ra'ayi.
Wannan hari na New York ya sa mutane da dama sun tuna irin har-haren da aka kai a baya a nahiyar Turai, inda watan Yuni wasu mahara suka yi amfani da wata babban mota suka rika banke mutane a wata gada dake birnin London tare da yin amfani da wuka suna sukar jama'a. To tunda dai hukumomin London suka bada umarnin a sassaka shingayen da za su rika kare aukuwar irin wannan lamari, amma ƙwararru sun ce yin hakan ba zai bada wata cikakkiyar kariya ba. Amma hukumomin a Faransa, ƙasar da ita ma ta sha fama da irin wannan hari na 'yan ta'adda, sun ce akwai wasu muhimman matakai da ya kamata a rika ɗauka. Emmanuel Macron shi ne shugaban ƙasar ta Faransa.
Ana buƙatar wasu muhimman matakai idan har ana son a yaƙi ta'addanci. Ta yadda doka za ta bari a rika kai samame ko kuma a rika ɗaukan matakai kan mutanen da aka riga aka gano suna da haɗari ga jama'a.
To tunda dai shugaba Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ya ba da umarnin a ƙara tsawara matakan tantance matafiya kafin su shiga Amurka. Amma Afsal Ashraf na jami'ar Nottingham da ke Burtaniya ya ce wannan mataki ba zai wani tasiri ba.
It's not at all clear to me.
Ban yi tsammanin akwai wani aikin tantancewa da za a iya yi da zai iya sauya yanayin tsaron da aka ɗauka yanzu ba, da nufin gano mutanen da ke shirin kai hari.
Ya kuma ƙara da cewa zai yi matuƙar wuya a riƙa gane irin mutanen nan da suke kitsa hari su kaɗai. To sai dai yayin wani taron manema labarai a ranar Laraba da ta gabata, magajin birnin na New York, Bill de Blasio, ya ce ba za su firgita da kowace irin barazana ba.
Ba za mu razana ba, domin wannan harin da aka kawo wani yunƙuri ne na hana mutane su samu walwalar yawon zuwa wuraren ayyukansu.
To kuma ga dukkan alamu mutanen birnin na New York kamar irinsu Joe Lapo sun ji kiran magajin garin.
Na tashi a wannan safiya, kuma ba zan bari wani razana ni ba, zan fita in more rayuwata.
To asali ma duk da wannan harin da aka kai, hukumomin sun ce za a gudanar da wani wasan gudun fanfalaki da ake kira TCS New York Marathon, kamar yadda aka tsara za a yi a ranar Lahadi mai zuwa. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda aka ji murayensu, musamman ma Salihu Garba da Ibrahim Kalmasi Garba, ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuma saurare kuka aiko mana.
Saƙonmu na farko ya fito daga Rilwanu Ibrahim Londo a garin Uba, jihar Adamawa. Ya ce hakika matakin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka na sake farfaɗo da yankin arewa maso gabashin Najeriya wani abin yabawa ne, da fatan za a samu mutane masu tsoron Allah domin tafiyar da wannan aikin. Saƙo na gaba na cewa Allah ka maida wa ‘yan ta’adda da ke harba wa ƙasar Saudiya makamai makamancin abin da suke yi, daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sai kuma wannan sako da ke cewa salam VOA Hausa, Allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon mummunan harin ƙunar baƙin wake a gabashin Siriya, ya baiwa waɗanda suka jikata lafiya, daga Usaina Alhaji Umar Forever da Aisha Usaina Dangote Karasuwa. Wannan sako na cewa Saudiya da Yemen kai wa juna hari da kuma kai harin ƙunar baƙin wake ba shine mafita ba, zama a teburin sulhu shine mafita. Sako daga Fatima Babagana Alhaji Dabuwa Nguru. Wannan sako na cewa a gaskiya mu dai talakawan Najeriya ba mu ga alamar farfadowar tattalin arziki a Najeriya ba, ganin yadda komai yayi tsada a Najeriya musamman kayayyakin abinci, daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Wannan sako na cewa salam VOA Hausa, hakika muna gamsuwa da yanda kuke karanto mana sakonninmu, don haka sai mu ce Allah shi kyautata amin, daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamuri Jau, ya ce muna godiya ga sanita mai wakiltar yankinmu na Neje ta Arewa, Dr. Aliyu Sabi Abdullahi, bisa samar mana da kayayyakin aiki da yi a babban asibitinmu na ƙaramin hukumar Rijau da ke tungar magaji. Hakika da babu gara ba daɗi, muna godiya matuƙa bisa haka, kuma muna buƙatar a gyara muna muhallin wannan asibitin, domin wallahi ya yi matuƙar lalacewa. Sai kuma wannan sako da ke cewa hakika muna jinjinawa dan majalisar wakilai mai wakiltan ƙananan hukumomin ƙaura na Moda da birnin Magaji Alhaji Aminu Sani Jali, bisa bayar da tallafin kuɗaɗen karatu na scholarship ga ɗaliban makarantun gaba da sakandare da ke yankinsa. Hakika wannan abin yabawa ne matuƙa, daga Mahmudu Salu ƙaura na Moda Zamfara.
To madalla yanzu kuma za mu kawo labarai amma wannan karin a takaice.
Shugaban ‘yan awaren Catalonia Charles Puigdemont na ƙasar Spain, shi da wasu ministoci hudu sun miƙa kansu a yau Lahadi ga hukumomin birnin Brussels, biyo bayan ba da umarnin kama masu da gwamnatin ƙasar Spain ta yi. Puigdemont ya faɗa cewa shi da ma a shirye yake ya bai wa jami’an na birnin Brussels haɗin kai sa’in da ya isa birnin cikin satin ta gabata. Ya faɗa haka ne ko a shafinsa na Twitter, ya ce a shirye muke mu ba da cikakken haɗin kai ga hukumar shari'a ta ƙasar Belgium, biyo bayan umarnin kame su da ƙasar Spain ta bayar a yi. Wata mota ɗauke da bom ta yi bindiga a cikin birnin Deir ez-Zor, inji kamfanin dillancin labarai na ƙasar Siriya. Wannan haɗarin ya yi dalilin mutuwar mutane da dama, kamar yadda kamfanin dillancin labaran da haɗin gwiwar ƙungiyar nan mai sa ido a yaƙin da ake yi a Siriya, wadda da Turanci ake kira Syrian Observatory for Human Rights, suka ambato. Wannan harin dai an auna sansanin 'yan gudun hijira ne da suka taru a gabashin rafin Euphrates. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa sojojin Amurka da ke sansanin sojan sama da ke Yokota na ƙasar Japan cewa ba wani mai mulkin kama karya ko kuma wata gwamnati da za ta kawo wa Amurka raini. Shugaban yana magana ne sa'ilin da yake jawabi a lokacin ziyarar da yake yi a ƙasashen yankin Asiya, wanda ake sa ran ya mayar da hankali akan harkokin kasuwanci da kuma Koriya ta Arewa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu da wannan lokaci. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna yi wa iyalan gidan masu jauje a Kwantagora ta'aziyar rasuwar Alhaji Isa Mai Jauje, wanda ya rasu a yau din nan a garin Kwantagora. Allah ya ji kansa, kuma Allah ya ƙara haƙurin wannan rashi da aka yi samu. A madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Lada Ibrahim Ayowa da Sidi wanda ya shirya ba da umarni, sai kuma injiniyanmu Al Santos Baba Yakubu Makiriki sallama. A huta lafiya.